Hukumar zaɓe ta Najeriya ta ayyana Rotumi Akeredolu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ondo. Farfesa Ambali na jami'ar Ilori ne ya bayyana sakamakon zaɓen. Farfesa Ambali ya ce Rotumi Akeredolu na jam'iyyar APC ya cika ƙa'idodin doka, ya sami ƙuri'u mafi yawa inda ya samu ƙuri'u 244,842 don haka shi ne ya ci zaɓen gwamnan jihar Ondo. Shiko wakili jam'iyyar APC ya ce sun ji daɗi kuma alƙawarin da suka yi wa jama'ar jihar Ondo a lokacin da suke yakin neman zaɓe to za su cika dukkan waɗannan alƙawuran.
We are happy what we promised them that we will do the same we will do.
Daidai wakilin jam'iyyar PDP ya zargi hukumar zaɓen Najeriya da cewa ita ce ta kullata tare da wasu masu wani ra'ayi suka jawo faduwar dan takarar su na PDP Itayo Jegede.
They moved out the name of our candidate from the list of candidates.
Yace sunan dan takarar su Itayo Jegede daga jerin masu takarar gwamnan jihar Ondo shine yasa ya fadi zabe. Yace an dare ana yi musu kulli-kulli kafin wannan rana domin su fadi zaben. Mambobin jam'iyyar APC dai sun ban zama a tituna suna murna. Dan takarar jam'iyyar PDP Itayo Jegede ya zama na biyu a zaben inda ya sami ƙuri'u 250,380 sai Olusegun Oke na jam'iyyar AD wanda ya yi na uku da ƙuri'u 226,089. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo, Najeriya.